kyawa ba aiki yayya masu bauta kai daraja isa she abun so annabi na annabi Muhammadu ta kalam.